Kawo wa yanzu dai gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane 16 daga cikin mutane 31 da suka kamu da cutar sankarau a wasu kananan hukumomi guda 4 dake cikin jihar Niger. Kananan hukumomin dai sun hada da Agwara, Rijau, Magama da kuma karamar hukumar Kwantagora. A wani taron manema labarai da yammacin Talatan nan da ta gabata, kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce lamarin fa yayi matukar tayar da hankalin su bisa la'akari da yadda al'amarin cutar ke kara ta'azzara kamar yadda yayi karin bayani.
Yanzu a Niger wannan local government namu guda 4 muna da mutane 31 da suka kama da wannan cutan, kuma bamu ji dadi ba gaskiya. Mun rasa rayuna guda 16, duka wayannan rayuna kuma mun rasa su a gida ne, saboda mutane suka kama da wannan cuta din suna ta tunanin cewa mayu ne ke kama da mutum, mun basu je asibiti ba. Shine babban matsalan da muke samu, amma muna nan muna kokari mu tabbatar da cewa muna kara fata daga kan jama'a mu gaba daya, kuma muna kokarin hadin kai da masu duba marasa lafiya na gargajiya namu, domin su ma in yan kawo musu irin wannan cutan suka gani su sanar da mu, domin abin da ya kamata yi ayi.
A yanzu haka dai kwamishinan lafiyar Dr. Mustapha Jibril ya ce sun tura jami'an su dauke da magunguna da kuma fadakarwa ga jama'a akan kaucewa kwana cikin zafi da kuma cinkoson jama'a domin tabbatar da ganin an tsaida yaduwar cutar.
Akwai ma'aikata kasa yanzu nan, muna da hospitoci mu da take suke wurin duka an sanar da su, muna da kuma ma'aikatan local government namu da su ma duka an sanar da su, muna da wanda ake cewa district notification surveillance and notification officers namu su ma duk kowa yana sane yanzu nan, kuma kowa na ana bincikawa a tabbatar da cewa ana bin lungu-lungu a tabbatar da cewa babu mutane da suke da wannan cutar, kuma wanda aka gani da shi ayi kokari a kai su hospitali da wuri.
Bayanai dai sun nuna cewa cutar ta sankarau na ci gaba da yin barazana musamman a wasu jihohi guda 20 da ke fadin Najeriya, al'amarin da ke nuna akwai matukar bukatar daukar matakin gaggawa domin ceto rayukan jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.